إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله أساس الفلاح ومفتاح النجاة في الدنيا والآخرة إخوة الأعزاء وقراس الأقيلاء موضوع خطبتنا اليوم اتحاد المسلمين واتقوا الله عباد الله وراقبه في السر والعلن وهذا أفضل عمل يقول ربكم سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إخوة الإسلام من أعظم أصول الإسلام وأمتن قواعد الإيمان الحرص على تحقيق الإخاء بين المسلمين وإفشاء المحبة بين المؤمنين والترابط بينهم يقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله على هذه الأمة نعمة الوحدة والاختلاف وإن من أكثر ما يهددها الفرقة والاختلاف فبالوحدة تقوى الصفوف وتعلو الكلمة وتنزل الرحمة وبالفرقة عباد الله تضعف العمة وتذهب الهيبة وترتفع البركة قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أيها المؤمنون لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأخوة في الإسلام أمرا شكليا بل جعلها أخوة حقيقيا تقوم على الإيمان والمحبة والنصرة قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة رواه البخاري ومسلم عباد الله إن من أعظم أسباب الفرقة سوء الظن والحسد والغيبة والعصبيات الجاهلية وتقديم الهوى على الهدى وكل ذلك مما حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله منه قال النبي الرحمن لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا أخوتكم وإياكم وما يفرق الصفوف ويضعف الأمة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أعظم القربات عند الله إصلاح ذات البين، وأن الفرقة سبب لغضب الله وزوال نعمه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلق فرقة الإسلام من أولئك، رواه أبو داود. وعليكم رحمكم الله بالعفو والتسامح وطيب القلوب والإصلاح بين الناس ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة. عباد الله، إن الأقلاء من كل بلا ونخلة في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرة. إن أي دولة لا يمكن أن تنبحض أو تقوم إلا على هذا الأثر، وإذا ما فقد فلم يكن هناك نصر ولا إنجاز ولا هضارة. إذ كيف يتصور نصر بين أناس لا رابط بينهم، مفرقين متناخرين، كل واحد يكيد للآخر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم ما تكرم ما تدرج وأن الجريد وأن مصلاتي وأهل السنة أنا قبات الزعبيس وأين تأبيل المسلوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman agajinsa da neman taimakonsa, muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ibada da muke ta azumi yau muna 17 ga wannan wata mai alfarma, watan Ramadan na shekara 1447, wanda kuma shi ne yau 6 ga wannan wata na uku shekara ta 2026. Bayan Allah ubiran Allah subhanahu wa ta'ala, ina jan kunnin ku da ni gaba daya mu zama masu Allah biyayya a kowane yini a ziyarin da muka samu kanmu. Shi ne foundation da ci gaban al'umma, kuma shi ne makuri na ainihin buɗe ƙofar samun nasara a rayuwar ta duniya da kuma rayuwa. Taken huduwarmu shi ne haɗin kan musulmai a duk inda ka samu kanka. Idan mutum ya samu haɗin kai ba, al'amura na wargaje musu da su, kuma haɗin kai ya zama akan gaskiya, haɗin kai ya zama based on Quranic teaching, prophetic teaching, ba na nawa da fahimta ba da nasa, ya zama mai Qurani ya karanta mai annabi ya ce, to sai a haɗu daidai. Domin Allah yana cewa in tobi ohu takin wa ma'alar rasuli illa albalaghul mubin, in kuka yi wa annabi Muhammad da'a da biyayya za ku samu shiriwa, in kuka bijire kun tallake, don ba a tuwo annabi mu ya zama su riga da ku. ‘Yan uwa masu girma, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah a fili da ku, shi ne mafificin aiki. Allah yana faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma, yana cewa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معنى ويتم جيكين يا أتكالم كبنغر يريد الأمة تهدو وانا بنغر لنا بنغر فهدو ويتم جيكين يا أتكالم كبنغر يريد الله جميعا ونما أقدر الله سبحانه وتعالى أتنجد karkuni ni agadin Allah wa take akan zai yi samawa kuri goran Allah lalle Allah mai tsananin azaba ne yan uwa masu girma mafi girman gishikin wannan addini da foundation na wannan addini wanda imani za ta tsaya ta zaunu shine zaburar wa wurin haduwan yan uwantaka da girmama juna da respecting nuru'a ta al'umma ka protecting integrity na abokinka dan uwanka jama'anka family dinku da abubuwa makamancin sannan kuma da yada kauna da soyayya a tsakanin juna da taimakekeniya a tsakani ubangiji na faɗa yana ce innamal mu'minuna ikhwatun lallai mu'minai yan uwan juna ne ya ku musulmai yana daga cikin mafi girman ni'iman Allah ga waɗannan al'umma shine kar a ga suna rabewa a dinga kulla zumunci ko mafi hatsari shine a ga ana ruguza tafiya ana munafiki ana hasara ana yaji ana jiwa juna ana rubuta fatisha a kan yan uwa da to wannan ba ɗabi'a ba ne ta musulmai a samu yan uwa sun ƙarfafa tufuf ɗinsu sannan kuma sun daga kalmansu sun daga darajarsu rahama ta ke ɗauko musu amma in kana neman fashewa a cikin al'umma to a samu yan uwa sun yi rauni da zaran sun yi rauni sun rarraba za ku fashe ƙarfinsu zai tafi haibatansu zai tafi albarka zai yi karanci za a ɗauki albarka ta ta Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani na cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa yin subhanahu wa ta'ala yake koyar gore igiya igira Allah igira Allah ce malamu da fassara yake ce kalmar da la ilaha illallah da kuma qur'ani maganan Allah da kuma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yake wala tafarraqu kada ku rarraba kowaye zaman ta a hadu a wuri daya once you have problem I have problem let us come together and sit down more reconcile what is the problem me matsala kana da problem na da to a zo a yi silu a zo a tattauna me damuwa eh an fata min kayafi eh na fata kayafi a kana ta zaba na da to a dena in dai abun nan akwai problem wannan shine hanya kawai da ci gaba amma wani dan muka damuwa kai baka da feeling din masa ba ka kuma kai ga shi kana ta wasu kana wannan a gefe zaka dinga haifa kanka da damuwa a cikin zuciya kuma ka ha'in ka da shi ai annabi Muhammad yana cewa ulsu a haka waliman aw mazluman ma'ana ka ce maki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta haka a dai Muhammad ya uwa masu girma Allah ya ce ku riko da littafin Allah gaba ɗaya ku karku rarraba ku tuna hima da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku a lokacin duka kuna makiya fa Allah fa baina qulubikum sai Allah ya tsinke zuciyoyinku haka Allah ya faɗa Allah ya ce wa kuntum ala shafa hafratin min an-nar fa anqadakum minha kuna gefe yanda ku fada wuta sai Allah ya sa mata bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ɗan uwantaka wani abu kawai na kawai kai lokacin ka gama ba ya sanya ta ne haqiqiyyan na tabbas wanda ta komo alal iman wa tahabba wa nusra imani zai kafu kaunan juna zai kafu taimakekeniya zai yadu a tsakanin al'umma Allah yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqawikum wattaqullaha la'allakum turhamun lillahi mu'minu yan uwan juna ne ku yi gyara a tsakanin yan uwan takanku ku ji tsoron Allah lallai za ku samu rahaman Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa annabi Muhammad yana faɗa cikin hadisi wanda Imam Bukhari ke rawaitowa da Muslim yace misalin mu'minai wajen nuna kauna ga ƴan uwansu da tusayawa da jinƙai yace misalin jiki ne kabana tashbihi da annabi Muhammad yana jawo hankali kaman misalin jiki ne wanda ibishtaka minhu udwun idan bangare yake kuka tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal-humma sai bangaren jikin sai su kawo agaji guduma radadi da rashin barci da karkar na damin ka hannun ciwon hannun kanka sai ciwo jikin ka sai jini to me yana so contribution to kama a nan to haka ake sanya da mutum yan wata ka once dan uwan ka da problem at least in ba za ka zo ka ba da shawara ba to kai ma ka feeling kai kake da wannan mutum to menene abin da zai kauda masa wannan abin da zai kauda masa a'a dan uwana yau ya waye gari ne asma sare ga jeji sai da kalmin bai da abin da zai to kai zai hau sun ko da in lifin ne ka sai da ka ce mata list kana da dan kadan sai su dan uwana kan ba ka yi sun ne sai wallahi ba dai dan 2000 kai ma dai Allah ya rufa ka ta muke shi kai kokari ka san me damuwar dan uwan ka sai ka ce maka mu da abin da wannan shine addinin da Allah ta wata rayuwa kuma shine rayuwar da sahabban Annabi Muhammad sai samu Allah ya kuzo su ta yace khairun nas qarni huda da suka fi kowa sune mutanen da shi Annabi ya rayu ya ku bayin Allah mafi girman sababi da yake rubuta al'umma daga ciki akwai su ubban munin ina da san wani da san maka zai kai sai da wani gida da wani ko rawun ko ka zai sai yana rubuta al'umma na to bai da kyau Allah ya hana wal hasad da hasada wal ghiba da ghiba wal asabiyyat da jahiliya da ta'assubanci son kai in ga inda za ka yi karatun da ba a kabilan ku ɗaya ba ne ta bashi ko a yin sai ne da ka koma ɗaya a ta jahiliya ke kabilan guzai ya ke wanda in ɗan uwan sai laifi to na su ne gaskiya ke in ma gaskiya gaskiya ne in ana ilamin guzai ya ke to shi ɗan kabila in ga wanda wai wa in tushin guzai ya ke in su malaka to ni wannan abu ne yan su shirin a wani sai da bai da bin abin da yake da adalci yan uwa masu girma an dade na cewa ku daina yin wannan dabi'a gabata da sarrai a kan shiyuwa wa kullu zalika mimma hafdara Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu duk Allah ya rahama annabi Muhammad ya faɗa yana cewa la tahasadu wa la tabadadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yake cewa kar ku yi hasada kar ku yi gaba kar ku tuna wa juna baya kar ku yi ta duk annabi na faɗa yace ku zaman to bayin Allah ɗan uwan juna masu kowane juna haka ba ne mun juna fattakullahu ibadallah ɗan uwan juna a kiyaye ɗan uwan ta haƙƙin ɗan uwan ka shefe mu da uwan da wanda zai jawo ku rushewar tsari ya rauna na muku al'umma ku bi tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani anna min a'zam al-furqa anna min a'zam al-qurbat inda Allah mutum girma abin da zai kai ka kusa da Allah shine yara tsakanin al'umma amma ka ga rabuwa to sababin da zai sa Allah ya kushi da mutum ya kuma fitar da ni'ima da ni madana Allah yana cewa wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyin san ku kasance kaman waɗanda ba su da aiki a zaunin su suka rarraba al'umma suka rarraba kan su kai sabani da gare ta tiyo bayan dalilin shari'a ya zo ka zanna su fa ce ta yau Annabi Muhammad yake da faraka jama'a shifran duk wanda ya zai raba mutane ya kau addi ya kau kulli mu har gida cikin mutane to kamar wanda ya warware idiyan da yake wuyar sa ne alƙawarin sa haka ne ya fara hadisin Abu Dawud sai ma Muhammad yan uwa masu girma lalle musulmi a rika yafiya a rika sauƙaƙa ma al'amura a rika gyaran zuciya a gyara al'umma a yi wasu duk abin da zai kawo fitina a tsakanin al'umma masu hankali na kowane lokaci na kowane zamani da kowace irin aƙida na da yanzu sun yi ittifaqi sun yarda cewa
lallai haduwar al'umma a wuri daya ita ce hanya ta ɗaukaka samun nasara da girma da samun cigaba. Haka ba wata daula da ta zo da al'ummanta wanda yau aka ke sun ci gaba ba tare da sun watsar da rashin haɗin kan sai sun watsar da wannan rashin kanna rashin karabi kowa ya watsar da shi. Al'umma na cin gaba sai an haɗa kai da na da da na yin don shi zai ba da dama da za ku tattauna a tsakanin shi zai ba da dama da za ku ma junan ku da jima shi zai ba da dama da zan iya samun dama in shigo wajenka mu tattauna wannan shine ginshiki amma da zaran an rasa to babu nasara babu ci gaba babu abu da yawa ya kuwa ba za mu gushe wani addu'a Allah ya ci gaba da haɗa kan al'umma musulmi ko a yanar shirin da ake ma al'umma musulmi a wannan faɗin ƙasa namu da ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya da ilimin Allah bayi ne na Allah suke yi Allah kaka yi jinkiri wani lokaci don ya zama fitina da wa'azi ya Allah ɗan masu denawa ne Allah sa su dena kuma Allah ya cire da su duk manyan arnin duniyan da muna roƙon Allah ya cire mana da su waye gari mu duk sun zama musulmi sun yi da na sani akan abin da suka aika ƴan uwa masu girma na da lokaci ya zo sami ya yi ƙofi dare ne masha Allah ɗan uwa masu girma mu yi ƙoƙari mu haɗa kanmu wannan shi ne abin da zai kawo mana ci gaba a rayuwarmu a duk inda muka samu kanmu amma da zaran aka ce yau ba mu da haɗin kai to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimake ka Allah ba zai taimake ka ko a cikin gidanka ɗan uwa idan aka ce ba ka da haɗin kai da al'umma to za ka ga gidanka na samun matsala abin da ke kawo rugujewar al'umma na farko in yi shawara a tsakani a dinga shawarwari a tsakani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ne ba Allah ya ce da annabi Muhammad bawa ne na gari mutumin kirki ne babu kamar Allah ya yi rantsuwa ya ce annabi Muhammad mutumin kirki haka Allah ya faɗa Allah ya yi rantsuwa da girmama annabi Muhammad yake da shi da sahabban da yake tare da su suna da tuntai a tsakanin su Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum haka suna da tuntai a tsakanin su to waye ne kai fa ni fa wacce fa ba za mu buɗe ƙofa na ire-iren waɗannan ba duk inda ka samu al'umma idan ba su da haɗin kai to abinda za ka fara sawa a tsakani rushe wani tsari da ya wannan ita ce ka'ida idan al'umma ba su da haɗin kai rushe wani tsari da ya domin ba za a taɓa samun daman da za a zama in ga wani alheri ko kare in nuna ba ita wa ni kuma ka gami shi ba zai yi ba me yasa shi yasa Allah kuma ka la wani irin tsari ta Allah annabi Muhammad yake cewa duk wani jagora wani waziri duk wani shugaba sai Allah ya bashi masu shawara bangare akwai mai dora shi a daidai akwai mai zai masa kasa sai aka waye gari shi zan kuma yi nasara in ka zana PA ko SA ko SSA na wani His Excellency wani ko Distinguished wani Senator wani ko Honorable wani mai samun shiga kusa mai kawo gurmi ne why can't we ask ourselves why me ya faru me ya gwada zai faɗi gaskiya shi kuma matsalar to aikin shaitani that is the work of the devil iblis la'natullahi alayhi
shi ya zo a gaban Allah sai ya wargaza bayan Allah akan kasa haka duk zan wargaza bayan Allah
sai bayan ka da kai da kan kula ke to wannan wajen ba ka da rawar da za ka iya fiye saboda wannan aikin Allah shi ya sa za ka ga hatta ne Muhammad addu'a yake Allah ka shirya da ni Allah turare a kan turma ta biyu ba za ka ta wani matsayin da za ka ce yi addu'a ba za ka iya addu'a kana watsar da kanka cewa ka zama wani abu to shi ke rashin ya zama jabo tura ka yan uwa masu girma mu yi amfani da irin wannan lokaci da rikici ina zuwa sanarwar dan uwan mu malamin nan ba wa Allah kira fa dan wani hadisi annabi ya hada malaika jibrilu ya tattace tun daga inda yake har ya zo gaban manzon Allah a wani wuri a masallaci a minbari manzon Allah ya tattaka minbari yana alim 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 sahabai kan mamaki ala maza ya rasulullah kuma ce alim 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 sai ce yanzu yanzu ne malaika jibrilu ne zo ne da shi ce da ni watan da muke cikin nan duk wanda ya kasance watan nan right from day one zuwa karshe yi wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shi kuma har ya zama yari batu da alherin da ke cikin wata me alherin da ke wata ya baqi alkhairi aqbil wa ya baqi alsharri walillahi ibadun mutaqa min an-nar gafilin an ganiki fi zalika fayyuna nafsi tarjeri nime aljanna ka nime aljanna ko gulma kake ko shega saka kake ko kariya azumin kake ko sai har yanzu akwai da tijan iska ko da tijan banza sai ga mutum sai yayi kariya sai je umara sai je duba sai kwanta a hotel ne ta bayan share bakin ta baya wani kuma a Abuja da Italy a manyan manyan hotel in ce zai je kuma na da ba ya san ya zo to a kake cuta wuta in Allah ya gada ma a nan zai kashe ko kana dabarar da za ka hana Allah ya dan wata ta kan su ba ka da shi to a kai uwa ba a yi wa Allah da ba ba a yi wa Allah da ba ne Muhammad ya ce karkai kuskura don't try it to make that business watan azumi shi gaba kai aikin da Allah subhanahu wa ta'ala zai jawo ka kenta da kai ya karbi a don ya shiga da kai aljanna kai wannan ta gaci sai ce Allah kai fushi da shi sai amin sannan sai ga iyayenka kana tare da iyaye ba kai sanadiya ba kai nemi yanda zaka wani da su lafiya hasili sanadiyar shigar da aljanna ba shi ma ce ali duk wanda ya wannan sakakin ya zama lalatar sai Allah ka wargaza al'amarinsa sannan a ambaci annabi Muhammad babu fa'idin na respect tsakanin kai da shi da kariyar manzo Allah wanda Allah ya bashi ɗawainiya ya koya maka addini wanda Allah ya ce sai ya yi fassara sannan ka da shi fassara wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nazala ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun fassara da Al-Qur'ani kai muka sauka maka ba a sauka maka ba kai ba annabi ba ka sauka ne don kai kana cewa annasu ne litubayyana lin-nasi kana cewa da za a musu bayani sai a yi bayani daga bakin manzon Allah ba ki da tsarkin da ma yanzu ku an hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadid al-quwa bi kan da bai taba yi ba manzon Allah bai taba yi wasan manzon ko na wasan yara da yake wannan ne ba
haka Allah ya taso ya tsarka da shi aka fara girgin yana yaro aka fi da dukkan da za ta hafan su da mu gidan da shi dan ke zama a zuciyarka ya warga da maka al'amari haka aka ware da aka fitar da ita na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan baya fada magana shi wannan Allah ya saboda haka yan uwa duk inda za a yi kar ka bari watan nan ya fita ba ka kirkiro ma kanka wani aiki da Allah zai yi shi babban aikin shi ne topic din mu na wannan hadin kan al'umma in ka ga wasu na sabani je ka yi zuwa in ka ga wani na sabani da da uba je ka ba uba hakuri dau dan ka masa nasiha je ka bulma kaga mata da miji akwai matsala kar ka je wani an zuwa mallam a masallaci sai ka kira mallam abu shi ma mallam zai je neman ajinki kuma din mun kamar ne a kai ma ka kokari ka nuna musu illa ne Allah baya son wannan sabani in ka ga ce wallahi kina kuke sami shi commissioner kina kai abu ba wanda ya halaka ya sani kuma ko kai take ba abin da zai faru ba maganar kalin da ake cewa ya al'ari shi na girgiza ko da inganta wa ba al'ari zai girgiza amma kai hakuri mun ci kana bukatar samun nutsuwa ba kike bane maslaha ko wani abu ake yi la hakura wani su kike da wannan kike na yadda maslaha a wani ne tunda Allah ya ce kuma akwai cikin da ba sai yake sallah ne sai ka mota yi daga mace na farga ba sai kana lalacewa zai ka ji kana da ita kana ganin cewa ai kana son ta ku ce maka mata take a kan farla Allah ko ba zai ci Allah ya da ta ce Bismillahir Rahmanir Rahim mai da barada san sita fi Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil within ourselves, and from the evil of our deeds. Whoever Allah guides, none can misguide, and whoever He allows to astray, none can guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without Fatima. And I bear witness that our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger. O servant of Allah subhanahu wa ta'ala, I advise you and myself to fear Allah. For indeed, the fear of Allah is the foundation of success and the key to salvation in this world on the fear of Allah. My dear brothers and sisters in Islam, the topic of today's sermon is unity among the Muslim Ummah, not in Wawa. Not in Abuja, not in Nigeria, all over the world over. So, my dear brothers, fear Allah, the Most High, and be conscious of Him in private and in public. For this is among the best of these. Your Lord glorifies and exalts Him. And cooperate in righteousness and piety. That's the second one. But do not cooperate in sin and aggression and fear Allah indeed. Allah is sincere in punishing. My dear brothers, in Islam, among the greatest foundations of Islam and the strongest pillar of faith is striving to establish brotherhood among Muslims, spreading love among believers and strengthening their bond. Our Lord, mighty and exalted, says indeed,
the believers are best brothers, all Muslims. Among the greatest blessings of Allah upon this Ummah is the blessings of unity and harmony. Unity and harmony. And among the most dangerous is two, it is division. That is the ikhtilaf and disunity. True unity runs becomes strong. The world becomes elevated and mercy descends while through the nation. The Ummah becomes weak. Dignity is lost and blessings are removed. Allah subhanahu wa ta'ala says and hold firmly the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies and He brought your heart together. All believers, Allah did not make brotherhood in Islam something superficial. Rather, He has made a true brotherhood based upon faith, love, and mutual support. He says, indeed, the believers are both brothers. So make peace between your brothers and fear Allah that you may receive mercy. The messenger of Allah has said, the example of the believers in their mutual love, mercy, and compassion is like a single body. When one part of it suffers, the whole body responds with sleeplessness and fear. This hadith is authentic, reported by Al-Bukhari and Muslim. My respected brothers and sisters, servants of Allah, among the greatest causes of division are su'uban, that is habul, bad suspicion, envy, backbiting, tribalism, and partnership, that is jahiliyyah, a pleasant person. Personal desire above guidance. All of these are matters that Allah and His Messenger warn us against. The Prophet said, do not envy one another, do not hate one another, do not turn away from one another, and be, O servants of Allah, brothers. Fear Allah and my respected brothers. O servants of Allah, and preserve your brotherhood. Beware of anything that divides the ranks and weakens the own mind. Fear Allah, O servants of Allah, and do that. Among the greatest acts of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is reconciling between people. Try no matter what. And bad division is a cause of Allah's God's anger and the removal of His blessing. Allah subhanahu wa ta'ala says, and do not be like those who became divided and differ after clear proof and confidence. The Messenger of Allah said, whoever separates from the main body of Muslims, even by a husband, has removed the robe of Islam from his neck. Reported by Abu Dawud and Ahmad. Therefore, may Allah have mercy on you. I'm here to forgive you. Tolerance, purity of heart, reconciling between people, and abandoning everything that leads to trials and division. My dear brothers, wise people of every religion and tradition, both in the past and the present, have agreed that unity is the part of honor and victory. No nation can live and stand except upon this condition. If it is lost, there will be no victory, no achievement, and no civilization. How can victory be imagined among people who are no bond between them, divided, fighting one another, exploding against the other? SubhanAllah. May Allah guide and protect us. May Allah protect our country. May Allah guide our leaders to the right path. May Allah have mercy on all our affairs. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Mm-hmm.